أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 1 da watan sha'ban shekara ta 1446 hijiriyya wanda ya dace da 31 da watan 1 shekara ta 2025 miladiyya zamu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka al-jami'u sahih na al-imamu al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 173 zamu tashi sabon kitab kitabu na 20 cikin kutub mun gani sahih al-bukhari yana kumshe da kitabu kaza kitabu kaza kitab guda 197 wannan shine kitabu na 20 bismillahir rahmanir rahim yace kitabu fadlis salati fi masjid makkah wal madina littafin da zai bayani kan farallar sallah cikin masallacin makkah da madina saboda muhimmancin wannan al-Imam al-Bukhari ya kebance kitabu guda ba babi ba kitabu guda akan wannan mas'ala babi na farko a cikin kalkashin wannan kitabu din babu fadlis salati fi masjid makkah wal madina baban dake bayanin farala sallah cikin masallacin makkah da madina hadisi na 1188 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن أمير عن كذا قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا حسو هدو قال ينا تيوا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناجر جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزاما النبي صلى الله عليه وسلم سنا أسر غزوة شيك ياكي تارد من زان الله صلى الله عليه وسلم ياكي قوم شابيي ها حول السند ها التخويل كينا يتي سمعت كم أنا حديث النقبزي كاو أبن ديجيكي hadisi na gaban shine na 1189 yace haddathana aliyu haddathana sufyan an az-zuhri an sa'id an abi huraira an an-nabi sallallahu alaihi wasallam kala yake cewa la tushaddu ar-rihal ba a daure sirdi zuwa ga bulaguro illa ila salasati masajid sai ga masallatai guda uku a nika gari a tashi zuwa ga bulaguro saboda wani masallaci ayi sallah cikin shi dan farallar shi dan darajar shi sai al-masjid al-haram masallaci mai al-hurma wa masjid ar-rasul da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wa masjid al-aqsa da masallacin al-aqsa hadisi na 1119 daidai al-imam al-bukhari ta haddathana ali ibn yusuf qala akhbarana malik an zaid ibn rabah wa ubaydullah ibn abi abdullah al-agar ana abi abdullah al-agar an abi huraira ta anna annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun fi masjidi haza salla a cikin wannan masallaci nawa salla guda daya khairun tahi alkhairi min alf salatin fi ma suyau sama da salla dubu cikin masallacin da ba shi ba illa almasjid alharam sai masallaci mai alhurma ga darajar salla a cikin masallacin annabi alaihi salatu wassalam a cikin nan al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo mana hadisi har guda uku cikin wannan hadisi da muka gani na farko shine hadisin qaza'a na biyu shine hadisin Abi Huraira na uku shine hadisin Abi Abdullah al-Agar sunan shi shine Salman ya rawaito daga Abi Huraira har zuwa karshen abin da ya fada hadisi na farko al-Imam al-Bukhari ya kawo shi sai ya gama shi da na biyu kuma cikin hadisan wannan gaba ki dayan su akwai faralar wannan masallatai guda uku da kuma cewa suna da daraja sama da sauran wasu masallatai me yasa saboda masallatai ne na annabawa inji ibn al-mulaikin al-hafiz kuma fifita sallah a cikin su saboda masallatan annabawa ne wa shaddu ar-rihal abinda ake nihi da daura sirdi shine surujul jamali sanya sirdi ga raqumi ila hazihi al-masajid salasa zuwa ga wannan masallatai guda uku wa imal al-maqi ilaiha mashru'an qad'an a daura taguwa ayi bulaguro zuwa gare su su wannan masallatai abin shar'antacce ne a yanke su ana yi to malamai sun yi sabani zuwa ga masaqo bulaguro ga wani masallacin da ba su ba ayi ziyara zuwa ga wasu kaburburra na salihai ko kuma wasu gurare masu farala da ma makamancin wannan sun yi sabani kan halaccin hakan din al-imam al-juwayni yake cewa yuharram shaddu ar-rihali ila ghayriha an haramta daura tashi bulaguro zuwa ga ziyartar wani guri mai alhurma ko wani guri mai kima ko wani kabarin wani salihi zuwa ga bulaguro daban ziyartar kabari yana garin ku ko yana gurin ku wannan daban amma takanas a nika gari a biya kudin mota saboda shi wannan al-Imam al-Juwayni yace haramun ne wa huwa allazi ashara ilayhi al-qadi Husaini ila ikhtiyarihi shine abinda al-qadi Husaini yayi nuni zuwa ga zabin shi yace amma wasahihu inda ashabina magana mafi inganci wajen malaman mu na Shafi'iyya kuma shine al-Imam da muhaqqiqan malamai suka abin nan suka zaba annahu la yuharramu la yukrah ba haram bane kuma ba makruhi bane suka ce abinda suke nihi al-fadila sabita inna ma hi shaddur rihal fi hadhihi al-masajid salasa khassa wannan hadisan da aka ce la tushaddur rihal ba zai kasance ba yayi hani zuwa ga sauran bulaguro zuwa ga wasu gurare masu farala zuwa ga ganin wasu gurare masu daraja zai kasance dai a yi shi da cewa za a samu lada irin wannan da aka ambata shine ba za a samu ba amma kuma cewa ana iya yin ziyarta wani guri mai farala wani guri mai daraja wannan kuma daban ba a wannan nassin ba za a dauka inna ma hi shaddur rihal fi hadhihi salasa khassa ibn battal yake cewa hazal hadisu fi nahyi ala imal al mati inna ma huwa inda ulama'ina fi man nazar ala nafsi salati fi masjid min sa'ir al masajid ghayr salasa al mazkura yace wannan hadisi a wajen mu shine mutun yayi amfani da taguwa malaman mu suka ce wanda yayi alwashi zuwa ga wani masallaci da bankan sun dauke shi malaman malikiya akan annazar kawai wanda yayi alwashin cewa in na samu kaza sai nayi bulaguro in na samu kaza sai na tafi zuwa guri kaza sai na tafi masallaci kaza nayi sallah raka'a biyu to wannan wanda ya dauki wannan alƙawalin wajibi ne ya cika sai a wannan masallatan guda uku kenan malikiya su sun dauke shi akan alwashi shi yasa al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala yace man nazara salatan fi masjidin la yusalli ilayhi illa bi rahilatin fa innahu yusalli fi baladihi illa an yanzura zalika fil masajidi salasa fa alayhi sayru ilayha inja al-Imam Malik Imam Darul Hijra yake cewa duk wanda ya alwashi cewa zai yi sallah a cikin wani masallaci wanda sai an yi bulaguro yayi alwashi to yayi sallah a duk masallacin da yake garin su eh dai wannan masallatan guda uku kamar kace masalan in na samu wannan abin da nake nema he na je masallacin Agada sai nayi sallah raka'a biyu ko he na je masallacin Sarkin Kano nayi sallah raka'a biyu to wannan in abin ya samu abin da yake kanka kai sallar ka a masallacin garin ku ba he ka cika wannan alwashin ba na wancan masallaci nan duk faralar su dai ci wanda in kai alwashi wajibi ne he ka cika shi shine mai alhurma wannan masallatai guda uku inji malik me yasa saboda faralar su da darajar su ta hi ta sauran in kai alwashin gare su zaka ji ka sabke to wannan su dole ne amma sauran masallatai dukkan su miza su da darajar su ɗaya ne babu wanda yahi wani al-Imam al-Hafiz Ibn Tin ash-Sharh yake cewa hazal hadisu dalilun lana ala Shafi'i wannan hadisin dalili ne gare mu akan Shafi'i dan saboda shi ya aiwatar da taguwa zuwa gare su da sallah a cikin su cewa kusanci ne to wajibi ne ya cika da shi kamar alwashi wanda yake masallaci mai alhurma abu na gaba yace malamai sun yi sabani cikin fassarar hadisin da ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah a cikin masallacin wannan nawa tahi sallah dubu cikin wani masallacin da ba shi ba sai masallaci mai alhurma ma'anar shi kamar yadda Abu Umar ibn Abdul Bar ya faɗa ne yace wasu malamai sun fassara shi daga cikin su akwai Nafi'u malamin al-Imam Malik cewa sallah cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam tahi gami da sallah cikin masallaci mai alhurma ba tare da daraja dubu ba wannan afdal min salati fi sa'iril masajid kuma tahi sallah a cikin sauran masallatan da sallah dubu wannan jama'a da dama dan dazon malaman malikiya haka suka tahi kuma daga Malik suka rawaito wannan kan cewa masallacin na Annabi sallallahu alaihi wasallam yahi yin sallah a cikin masallaci mai alhurma ma sai dai shi ba dubu ba sauran masallatai kuma shine dubu Abu Yahya As-Saji ya rawaito yake cewa malamai sun yi sabani wajen fifita Makka akan Madina Shafi'i yake cewa Makka ta hi farala gurare dukkan su na duniya Makka ce mafi farala gurin Makka wannan ita ce magana ta Aba'u da malaman Makka da malaman Kufa amma Malik Allah mashi rahama da malaman Madina suka ce Madina ita ta hi Makka farala a yadda kamar yadda yake cikin Az-Zakhira ta Imam Al-Qarrafi malaman Basra da malaman Bagadar sun yi sabani gami da wannan wasu sun tahi kan cewa Makka tahi wasu kuma sun tahi kan cewa Madina tahi wa amatu ahlul asr wal fiqh amma dukkan malaman hadisi da fiqh su abinda suke cewa inna salata fil masjidil harami afdal min salati fi masjidir rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ati sala sallah a cikin masallaci mai alhurma ta hifara lagami da sallah cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sallah 100 al-Imam al-Qurtubi yake cewa malami sun yi sabani wajen togace masallaci mai alhurma shin hal zalika anna al-masjid al-harami afdalu min masjidihi shin abinda Annabi yake nihi masallaci mai alhurma yahi masallacin shi ko kuwa ko daidai yake da shi sako al-masjid al-haram afdalu min ghairi masjidihi fa innahu afdalu al-masajid kulluha wa al-jawami dai shi yahi dukkan wasu masallatai da masallatan juma'a amma a kalkashin wannan hadisin da muke tare shi ba za a dauke ba hukuncin cewa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yahi masallaci mai alhurma ko masallaci mai alhurma yahi masallacin Makka dan anan kawai ya ambaci abun ne a rihe kawai cai sallah a masallaci na tahi sallah dukkan cikin sauran masallatai sai dubu yace sai masallaci mai alhurma kenan kaga shi ba a bayyana ba ko shi yahi shi ko wancan yahi shi kenan anan dai ba za a dauka ba he dai a wani nassin daban shi yasa suka yi sabani to wannan sabanin ya kirkiro ne kalkashin cewa cikin gariruwan duka biyu wanne yahi farala Makka da Madina wasu Umar da wasu da sahabbai da Malik da malaman Madina sun tahi akan cewa Madina ta yahi farala sun kebance istisna'in akan fifita masallaci zai salla a salati fi masjidil madina salla cikin masallacin madina da salla dubu akan sauran masallatai sai masallaci mai alhurma to shi bai kai dubu ba sun yi hujja da magana Umar yake cewa salatul masjidil haram khairun min mi'ati salatin fi masuwa salla a masallaci mai alhurma tahi so 100 sama salla da masallacin da ba shi ba kenan kaga shi kuma na al-Imam al-Humaydi ya hudu cikin musnadin shi wannan ko Umar ba zai faɗe shi ba ta huskar ra'ayi irin wannan abubuwan la majali lil ra'ayi fi daga sahabi ya faɗa marfu'in ne wannan ne mawqufun ne lahu hukumul rafi fifi ta wani guri akan wani ko kuma lada ko kuma umur na gaibu sahabi da ya faɗa in dai ya inganta zuwa gare shi to kawai ana daukan shi akan cewa marfu'i ne wala yaqulu hadha Umar ga magana ma yana faɗa yace Umar ba zai faɗi wannan abin ta gaban kanshi ba dan wannan ijtihadi bai shiga a cikin wannan fifi ta wani abu yace amma malaman Kufa da malaman Makka da Ibn Wahab da Ibn Habib cikin daliban Malikiya sun tahi akan cewa Makka tahi sun yi hujja da hadisin da Qasim ibn Asbagu ya rawaito da wani shi cikin wannan hadisin ruwaya Abdullah ibn Zubair yace illal masjid al-haram yace wa salatin fil masjid al-haram afdal min salatin fi masjidi hadha bi mi'ati sala kaga ruwaya da ta karu akan joni sama da wannan hadisin da muke tare da shi kuma har da ƙarin cewa wa salatun fil masjid al-haram afdalu min salatin fi masjidi hadha bi mi'ati sala salla a cikin masallaci mai alhurma tahi a cikin wannan masallaci nawa so 100 wannan Ahmad ya rawaito shi da Imam al-Baihaqi sai binciken ingancin shi da yayi saura wa hadha al-hadith wannan hadisin Abd ibn Humayd ya rawaito shi yace bi mi'ati alf sala da salla 100 shi bi mi'ati alf sala ma yace sallah 100 a cikin al-muntakhab haka ya kawo shi amma yace wannan ruwayoyi dukkan su munkarai ne bisa shahara bojin hufazul hadis babu ashabu siha ba wanda ya huddu su babu shakku cewa masallaci rishin ingancin shi shi ya ka sabanin da sun inganta aida sun rabe rikici bisa inganta ba yace babu shakku cewa masallaci mai alhurma an togace shi daga masallatai wannan da ittifaki ne bittifaqi mafdula wal mustasna min al mafdulu mafdulun idza sukita alai wanda ku aka togace daga abinda aka togace to shi ma an yi shi farala da ittifaqin malaman lugha kenan sai zamana fal masjid al haram mafdul masallaci mai alhurma shi aka hi farala sai dai ba za a ce ba an yi shi farala da raka'a dubu li annahu qadistana min hasab da an togace shi daga ciki tunda aka togace shi daga ciki to shi ma an yi shi sai dai shi ba da dubu aka yi shi ba dan inda ba a hishe ba ba fa'ida sayo shi a ciki ba bukata a sayo shi tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallah a cikin wannan masallaci nawa tahi sallah a kowane masallaci so dubu sai masallaci mai alhurma yake nuna shi ma masallaci mai alhurma a masallacin Annabi ya hishe sai dai ba da dubu ba dan inda ba bai hishe ba babu fa'idan ma kawo shi inda shi yahi ba bukatan ma a kawo shi tunda ana magana ne akan fifiko ana zancen tafadul tsakanin wani da wani kuma wanda ba a hibin menene ma abun sayo shi a ciki fala budda an yakunu lahu maziya ala ghairihi min almasajid wa lam yayin hashar yace ba makawa ya kasance yana da wani fifiko akan sauran masallatai amma shari'a ba ta bayyana ba cewa ga daidai gurgurdan da yahi ma'ana shi masallaci mai alhurma fa yatawaqqafu fiha ka umrihi bakin mu akan shi aw yutamadu ala qawli umar ko mu dogara akan magana umar cikin bi ne kawo ko mu ce masallaci mai alhurma shi yahi sauran masallatai da sallah 100 wannan a magana Umar ko kuma mu ce kawo Allah ne masani tunda babu hadisi kirara cewa shi kuma masallaci mai alhurma yin sallah cikin shi tahi sauran masallatai so kaza wannan babu nasi sahihi in ba asar ba na Umar wa qala iyad al-imam al-qadi iyad yake cewa malamai sun yi ijma'i anna mawdi'u qabrihi qabrihi yace afdal biqa'ul arad sun yi ijma'i malamai babu wanda ya saba kan cewa gurin a cikin masallacin kuma inda aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam nan ne mafificin dukkan kasa gabaki daya a duniya wannan ijma'i ne kamar yadda ya kawo cikin ikmalul mu'lim yace daga cikin dalilan da suke fifita makka akan madina wannan ba masallatai ba ake magana kun fifikon gari makka da madina ba wa masallacin mai alhurma ba da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullah ibn adi ibn hamra yake cewa yaji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a bisa taguwar shi yace wallahi innaki la khairu biladillahi wa ahabbu ardillahi ila allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu annabi sallallahu alaihi wasallam zai hijira ga abin da yake fada na rantsa da allah makka kin hi dukkan wasu gariruwa a wajen allah alheri kuma a cikin duk gariruwa na duniya nahi kaunaki sama da ko ina in ba dan an hutar da ni daga cikin ki bada ba zan huta ba kagana annabi har rantsuwa ya yi cewa makka tahi kuma a komo a rika sabani al-imam an-nasa'i da tirmidhi suka hudo shi hadisi ne hasanun sahih daga abdullah ibn zubair yake cewa salatun fi masjidi haza afdal min alf salatin fi ma siwahu min al-masajid sallah daya a cikin wannan masallaci na wai shi tahi sallah 1000 a cikin wasu masallatan da ba shi ba sai masallaci mai alhurma kuma sai da kari yace wa salatun fil masjidil harami sallah a cikin masallaci mai alhurma afdal min salatin fi suyi masjidi ta mi'ati salata tahi sallah 100 a cikin masallaci na hadisi ne hasan ahmad ya rawaito shi cikin musnad din shi da baihaqi da wani shi da sanadi kyakkyawa wannan mas'ala ce da ta buƙatar bincike ba ƙarami ba tabbas ba za a rasa bahasi akan mas'ala fifikon masallatan abin nan bar da ban yi itla'i da wuya malamai ba su bar wannan mas'ala a haka ba saboda sabani ba ƙarami ba kowanne bangaren akwai hadisin da ke nuna fifikon wancan da wancan wastadalla ba'du ashabu malik wasu daga cikin ɗaliban malik sun yi hujja su kuma ai mun ga fifita hadisin da yake fifita makka akan madina to kuma ɗaliban malik su kuma sun yi hujja akan cewa madina tahi da fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma baina qabri wa minbari rawlatun min riyadil janna tsakanin qabri na da wannan kita dausayi ne daga cikin dausayin aljanna yace ma baina baiti wa minbari rawlatun min riyadil janna ka gani ku wannan cewa dausayi ne daga dausayin aljanna warakkabu alai kuma sai suka jona mushi wannan hadisin da ke cewa mawdi'u sautin fil janna khairu min ad-dunya wa ma fiha bulala daya gurin da za a yadda bulala daya a aljanna yahi duniya da abin da ke cikin ta to kuma gashi ku rauda annabi sallallahu alaihi wasallam da masalla da wannan kinshi da kabarin shi rauda ce ta daga rauda aljanna kenan ta hidd duniya ma tunda aljanna ake magana ba zancan makka ba wala dalalati fihi amma babu dalili akan wannan kamar yadda abu umar ya fara duk da yana dan malikiya yace haza innama arada zammu duniya wa zuhudu fiha wannan hadisin cewa mawdu'u sautin fil janna annabi bayana magana fifikon duniya da aljanna ba zuhudi ne yana bayani akan zuhudu ba zancan tafaduli ba wa targibu fil akhirah kuma tsoratar kwadaitarwa akan lahira sai yake ba mu labarin cewa dan guri kadan na aljanna yahi duniya gaba dayanta abinda yake nihi da bulala karantar da sha'anin duniya ce ko rabin ta ma yahi aljanna kai ko dan gunsuran da bai ma kai farce ba yahi aljanna saboda duniya yahi duniya kai saboda duniya mai karewa ce yace wa inni la a'jabni ina mamaki ibn umar al-imam wannan abu umar ibn abdul bar mai at-tamhil lima fil muwadda min al-ma'ani wal asanid mai al-istizkar sharh muwadda duka dan malikiya ne Allah mashi rahama amma bai goyi ba malikiya ba kan cewa madina tahi saboda hadisan yace wannan da kuka ruko da su ana magana ne akan baban zuhudu ba zaku kasa akan baban tafaduli ba komai ana barin shi a inda aka ajje shi kenan wancan ana magana fifiko nan kuma ana magana zuhudu akan duniya ba za a kawo a rakaba su ba a joni a ce ai wancan yahi kamar misalin wasu malaman tafsiri su zo wajen fassara suka ce inna kayri kunna azim lalle kaidin ku mai girma ne kuma can inda Allah madaukin sarki yake cewa inna kayda shaytani kana da'ifa makircin shaydan ya kasance mai rauni ne a ce makircin mata yahi na shaydan joni ne wanda wannan bai dace ba ba alaka Allah ba tafadulu tsakanin su ba yake sun isa su kai kaidin shedan musu isa ba kohorcin shedan a kai dubi su kai ba ba gamin kaidin mata da na shedan yahi me yasa amma in mutun yace dauko yayi joni yace dauko yayi joni zai samu natija mara kyau dan nan Allah yana wata magana daban can ana wata ko mutun dan adam ne ba ma qur'ani ba nan ina wata hira a wani wata munasaba daban ka dan gunsuri hirar ta kuma ka rike ta yayin da muka je wata ran a wani guri ka jona ta da wani guri ta bada natija mai kyau ba za ta yi natija mai kyau ba to yace al-imam ibnu abu umar ibnu abdul bar mai rasuwa 463 ne ya rasu Allah mashi rahama yake cewa ni ina ban mamaki abinda yake ban mamaki wanda zai bar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi har yayi tsaye ne akan maka ya nuna ta yayi tsaye yake cewa na rantsi da Allah ke ce mafificiyar gari a ban kasa kuma ke na hi kauna hadisin da muka gabata yace kuma hadisi da sanadi mai kyau ina mamakin wanda zai bar wannan ya shiga kamakamin cewa Madina tahi kawo Makka tahi in ji al-Imam Ibn Abdul Bar duk da yana dan malikiya amma babu ruwansa da ta'assubin mazhabi summa inna nafila fil buyut afdal sai yace sannan kuma duk da haka mu sani cewa yin nafila a cikin dakuna ita tahi har ma cikin masallatan wannan guda uku saboda wannan yana koma ne zuwa ga lada ba ana yin wadatarwa ba game da sallar da ta wuce har ma da a ce yana da sallah guda biyu fa salla fil masjid al haram salatan yayi sallah dai cikin masallaci mai alhurma ba to wadatar mushi ba da ittifakin malamai duk da cewa wannan ana maganar lada kenan kaga in mutum ana bin shi sallah azhar da al'asr da magarba ya hada azhar guda 10 masallan yace bari in yi a masallaci annabi tunda talimka so dubu kenan ina da kari a babun fiqhu bai yi wannan ba dole adadin da yake kanshi shi zai sabke farala a cikin masallacin shi yace abu ne kebantacce wanda yake cikin bi nafsu masjid hi kana fi zamanihi duna ma si da fihi ba'adahu kuma mu sani cewa yace faralar da annabi sallallahu alaihi wasallam ake magana a masallacin shi a yadda yake a zamanin shi a daidai gurin ba wanda aka kara a bayan shi ba gurin da aka kara a bayan shi ba wanda yanzu gari ne ma aka kara fa ya harusul musalli ala zalik mai sallah yayi kwadayin ya samu wannan gurin kada yace duka wannan gurin da aka kara shine masallacin annabi alaihi salatu wassalam amma wannan magana da ya fada muhibbu tabari ya saba ma wannan magana a cikin tarihu madina asar daga ibnu umar ya kawo haka nan magana ce mai muhimmanci dan saboda a ce a wannan dan gurin za a kebanta masallaci ai bukata ce ta kama a kara shi ba an ce bai da hukuncin masallacin nashi da sabanin don tabbatar da hakikanin shi ba fa'ida ya zo cikin al-Ausar na al-Imam Tabarani rahimahullahu ta'ala daga hadisin Abi Hurairah yake cewa ba'a la tushaddu ar-rihal illa ila salasu masajid ba'a daura garin nika bulaguro zuwa ga masallatai sai masallatai guda uku yace masjidul khayf da masallaci mai alhurma da masallaci na wannan sannan sai yace ba wanda ya rawaito shi daga Kulsum sai Hammad ibn Salma kuma bai ambace masallacin khayf cikin wannan ba Bukhari yace la yutaba'u khaysan fi masjidil khayf a wannan hadisin khayf ambatan masallacin khayf babu wanda ya kawo shi ba a yi ma Husaymu mutaba'a ba kuma ba a san ba cewa ma ya ji hadisi daga Abi Hurairah kenan wannan ko wani ya gan shi kuskure ne cewa masjidul khayf ambatan shi kuskure ne inji Bukhari yace fuddilat makkatul madina min wujuh makka tahi madina ta huskoki da dama kenan magana mafi inganci kamar da Abu Umar ibn Abdul Bar ya tahiga huskokinta yace na farko wujubu qasdi halil hajj wal umra huma wajibi ne an haci makka zuwa hajji da umara ba a madina ake yin su kuma wajibi ne kaga na farko kenan na farko wujubul ihramu lahum wajibi ne ayi musu harami iqamatu bi makka zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam a makka shekara 13 ce ko kuma 15 da sabanin madina ita kuma shekara 10 yayi annaha aksaru tariqan min almadina ita tahiyawan masu zawwa gare ta sama da madina daga cikin annabawa da mursalai da adam duk wanda suka biyo bayan shi sun yi haji a makka hatta kabilu al-islam sunbantar dutsi a makka ne wujubu istiqbal ka abi hakka sunbantar dutsinta duk inda muke huskantar wajen ta kai duk inda muke hurma sai tibarati ha haramun ne ba ta baya wajen yin bayan gari da wajen yin bawali hurmatu ha kuma haramcinta tun ra Allah ya halicci sammai da kasai Allah ya bata al-hurmatta Allah ya kubutar da ya zamanar da annabi Ibrahim a cikin makka da kuma dan shi Isma'il kuma maulidul sayyidil umma ana aka aihi shugaban halitta shine annabi sallallahu alaihi wasallam haraman aminan fil jahiliya wal islam, harami ce a jahiliya da musulunci. Kaga dukkan wannan huskoki ne na fifita Makka. Fadar Allah madaukin sarki kice innamal mushrikuuna najisun mushrikai najasa ne, fala yaqrabul masjidal haram, kada su kusanci masallaci mai alhurma. Nan gurin kaga shi yake da wannan daraja al iktisalu laha wa kaza, in za a shige ta sai an yi wanka. Madina ko ba haka bane? Idan kaga wannan huskoki ne yake cewa wanda suke nuna fifikon abun nan Makka akan Madina, inda mas'ala ce ta sabani, amma abinda Ibnu Abu Umar Ibn Abdul Bar ya tafi shine mafi ingancin abun nan. Sai babe na gaba, babe na biyu. Al-Imam al-Bukhari yake cewa rahimahullahu ta'ala, babu masjid Quba, babu masallacin Quba. Hadisi na 1191 al-Imam yake cewa haddathana Yaqub ibn Ibrahim huwa ad-Dawraki, haddathana ibn Ulayya akhbarana Ayyub an Nafi anna ibn Umar kana yusalli min ad-duha illa fi yawmin, ya kasance bai sallar wallaha sai cikin kwana biyu. Yau mai kadumu mai Makka, ranar da ya gabato daga Makka, fa innahu kana yakdumu haduhan, dan shi yana hutowa da gareta da wallaha. Fa idufa bil bay, sai tawafi a abun nan a masallaci Ka'aba kenan. Summa yusalli raka'atayn khalfal maqami, sannan sai raka'a biyu bayan maqami Ibrahim. Wa yawmi yati masjid Quba, da ranar da zai zo masallacin Quba. Fa innahu kana yatihi kullu sabtin, dan shi yana zuwa masallacin Quba kowace subudu. Fa iza kana al masjid, fa iza dakhala al masjid, idan ya shiga masallaci kariha an ya kharuju minhu, sai ya kicewa ya huta daga nan, hatta yusalli fihi, sai yayi sallah a ciki. Qala ya tauka ne hadisu, yana bada labari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yazuruhu rakiban wa mashiyan, ya kasance yana ziyartar masallacin Quba a saman abun hawa da ma ta hiya kafa. Kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam hiyayyan halitta shi yake ziyartar wannan masallacin. Shi yasa shi Ibn Umar yake koyi da shi, shi kuma mun san shi da bibiyar diddigin annabun da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar. Hadisi na gaba yake cewa wa qala, sai yace wa kana yaqulu, sai ya kasance yana cewa inna ma asna kama ra'aitu ashabi yasna'una, ina aikatawa kamar yadda naga mutane na suna aikatawa. Wala amna ahadan an yusalli fi ayyati sa'atin sha'a min lailin aw nahar, bazan hana mutum, bazan hana kowa ba yayi sallah a duk lokacin da yaso cikin sa'o'in da ya ga dama, dare ko rana, gaira Allah ta taharru dulu ashamsu wala gurubiya, sai dai kada ku kirdadi ku tawar rana da fadawarta. Kenan in a cikin masallaci mai alhurma ne, mu sani cewa abin da yake nihi kamar yadda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku hana duk wani wanda zai zo wannan daki yayi sallah a cikin shi ayyata sa'atin sha'a. Annabi ta yi kowace sa'a ya ga dama, ita lokutan karhanci na sallah banda Ka'aba, sai dai lokacin hutawar rana da lokacin fadawarta. Amma su bayan la'asar, su bayan sallah asuba, duka banda Ka'aba. Me yasa? Dan saboda ita baki ne wanda suka taho ana so su yawaita sallolin nafilu, wanda in ya tahi bai ƙara komowa. In aka hajjaje mishi, aka sa mishi wani lokacin da ba a yin nafila, an rage mishi alheri. Wannan shine yasa dalilin da yasa aka bata wannan dama. Wannan kenan abin da yake nuna mana farala ta bulaguro zuwa ga wancan masallaci, masallacin Quba, wanda annabi alayhi salatu wassalam a cikin hadisi shine masallacin da aka sabko fihi rijalun hibuna an yatataharu, a cikin wata riwaya da ingancin ta yi an duba cewa Allah madaukin sarki yace cikin shi akwai mutanen da suna neman sarki, saboda sun kasance an tambaye su me kuke aikata, suka ce kunna nutbi'ul hijaratal ma, mun kasance wajen tsarki, muna gama da ruwa da tsarkin hoge da kuma tsarkin ruwa. Babu na uku, babu man ata masjid Quba kullu sabtin, baban da ke bayanin da kaga can gurin tabbatar da farala ga masallacin Quba, nan kuma tabbatar da abin nan wannan ziyarar shi wanda ke tahiya masallacin Quba kowace asabar. Nace al-Imam Ibn Hajar ce arada bi hadhihi tarjuma bayanu taqayidu ma'udul kafil lati qablaha, abinda Bukhari yake nihi da wannan baban da ya kulla shine qayyade abinda aka saki a sake a tarjumar da ta gabace ta, li'annahu qayyada fi min al-mawquf bi khilaf al-marfu'i fa adlaka, saboda a wancan a ta farko ruwaya mawqufiya, ma'ana magana sahabi, an kawo abinda qaydi sabanin marfu'i, shi kuma sai ya sake ta, ya saki ruwaya, shi kuma ba abin nan ba. Yace min fada'il masjid Quba, daga cikin farala ta masallacin Quba abinda Umar bin Shabba ya rawaito cikin Akhbarul Madina, littafi ne Akhbarul Madina na Umar bin Shabba, da sanadi kyakkyawa daga Sa'ad bin Abi Waqqas, yace li an usalli fi masjid Qubaraka atayn ahabbu ilayya min ati Baitul Maqdis marratayn, in yi sallah a cikin masallacin Qubaraka a biyu shi yafi soyuwa gare ni sama da in tayi Baitul Maqdis so biyu. Law ya'lamuna ma fi Quba la darabu ilayhi akbadul ibn, da sun san darajar da ke cikin masallacin Quba da sun buga raƙun magare shi sun tahi. Hadisi na 1193 a Imam al-Bukhari ke ce haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Abdul Aziz ibn Muslim an Abdullah ibn Dinar an ibn Umar yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yati masjid Quba kullu sabtin mashiyan wa rakiban, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa masallacin Quba kowace asabar tahiyar kafa da ma kuma abu saman abun hawa. Wa kana Abdullah radiyallahu anhu yaf'aluhu, Abdullah dan Umar Allah ya rada shi haka yake aikatawa. Kenan kamar yadda muka gani a can wannan kin da ya gabata, rakiban mashiyan yace bi hasbi ma tayassara wal wawu bi ma'ana au, ma'ana rakiban au mashiyan, yana nihin tahiyar kafa ko kuma abun sama yadda ya samu, yadda daidai yadda ta samu. Kamar yadda Allah madaukin sarki ya cafo akwai irin wannan wawun din ta zama ma'ana au, fanki huma qabalakum min sa'in masana wasu la sawaru ba masana au, wawun nan bi ma'ana au dan saboda ba da wancan da wancan ban aka gama masana kuma a ƙara da sulasa kuma a ƙara da ruba in an gama ya suka yi wajen goma, inda wawun kin adafi ce. To amma wannan ne ake ni ba gamawa ba au kawai, masana au sulasa au ruba, to iri shi ne nan mashiyan au rakiban. Wa kana Abdullah yaf'aluhu, kamar yadda ya zo a can ruwaya da ta gabata ta Abu Zar da Al-Asili a ruwaya shi ta Sahih Bukhari, ita ke tabbatar da asarin na Ibn Umar. Sai na abun nan na hudu, babu na hudu, babu itiyani masjid Quba mashiyan warakiban, baban da ke bayanin tahiyyar masallacin Quba a tahiyyar kafa da kuma abun nan abun hawa. Afrada hazihi tarjama li istimalil hadisi ala hukmin akhar ghayra ma taqaddama, ya kawo wannan tarjamar daban al-Imam al-Bukhari, kamar yadda malamai tabbata suna ce fiqh al-Imam al-Bukhari fi tarajumihi, fahimta sahih al-Bukhari tana kalkashin kullu tarjamar shi, kawo ba karanta larabcin ba wanda bai san sirrin da ke cikin al-Jami'u sahih ba sai ga cewa fahimtar larabcin da yake kawai ya fahimci sahih al-Bukhari, shi kuma fahimtar kalkashin tarajum kin shi shine fahimtar shi al-Imam al-Bukhari. Nan gurin wannan kaga ya kawo akan masallacin Quba, kaga ka babu masjid Quba, tabbatar da faralashi babu man ata masjid Quba, can gurin ya ambace maka ruwaya muqayyada, nan gurin ya kawo maka mutlaqa, kuma sai kawo babu fadlu masjidil itiyanu masjid Quba mashiyan warakiban, ya kadaitar da wannan tarjama saboda wani hukunci daban da yake so ya bayyana mana, ya sha bambam da abin da ya gabata kamar yadda zan mu gani. Hadisi na 1194 al-Imam yake ce haddathana musaddad haddathana yahya an ubaydullah haddathani nafi'u an ibn umar yace Allah ya rada shi kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci quba rakiban wa mashin, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zoma quba da tahiyya kafa da abun hawa. Zada ibn numair, ibn numair ya kara yace haddathana ubaydullah an nafi'u fa yusalli fihi raka'atayn, sai yayi sallah raka'a bi a ciki, yayi sallah raka'a bi a ciki. Ibn al-Mulaqi ne ce wannan hadisi yana nuni akan faralar shi da kuma faralar masallacin da kuma sallah a cikin shi da kuma ziyartar shi a sama abun hawa ko kuma tahiyyar kafa, wannan kuma dukkan wani guri mai farala ana ziyartar shi kamar haka. Zuwa shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa rana Asabar yake ziyartar shi, dalili ne akan halaccin keɓanta shi da wasu ranaku, a keɓanci wasu ranaku da kuma wasu ayyuka na alkhairi kuma a dawwama akan wannan. Asalin mazhabin Malik karahat takhsis shay'in min al-awqati bi shay'in min al-qurb illa ma sabata bihi tawqif, hakahu al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi a cikin al-Mufhim sharhin sahih Muslim, al-Qurtubi al-Muhaddis Allah mashi rahama da jin kai, ya kawo asalin mazhabin al-Imam Malik makaruhi ne, makaruhi ne keɓantar dukkan wani lokaci da wani nau'i na ibada sai abinda nasi ya zo da shi. Wannan asalin mazhabin Malikiyya, dukkan wata ibada da za a ce lokaci kaza a keɓance shi da kaza, to asalin mazhabin al-Imam Malik kamar yake cikin al-Mufhim manyan malaman Malikiya shine cewa wannan abun mutawakkif ne, tsayuwa ake sai nasi ya tabbatar. Malik a cikin usulikin shi na mazhabi kamar yadda zan mu gani yahi kowa muharabatu da abin da bai tabbata ba, abinda bai tabbata ba da asali bai da tushe mazhabin Malik yayi dukkan sauran mazahib yake da shi sama da sauran mazhabobi wannan ga duk wanda ya san asalin al-Imam Malik me yasa kuma saboda imam ne a hadisi yana da shiddatut tahari a cikin ilimin hadisi kaga kebantar wasu kwanukai watan Rajab ne yake banta da shi zan mai misali to a mazhabin Malikiya bakka da ikon ka kebance shi da wata ibada sai ka samu nasi kyarara ka'idan Malik kenan sai kana da nasi kyarara babu wani tawili ko kuma babu wani bai da wani tawili sai da nasi kyarara wa asul mazhab malikun karahatu takhsis shay'in min al-awqat bi shay'in min al-qurbi illa ma sabata bihi tawqif hakahu al-imam al-qurdubi fi al-mufhim nawawi yake cewa as-sawabu jawazu takhsis ba'd al-ayyam amma su shafi'i yace mu a wajen mu daidai ya halitta ake banci wasu kwanukai da wasu lokuta da ziyarta duk da yace ibnu maslama al-maliki ya karhanta mai yiwa hadisan ba su kai mashi bai da labarin su summa ityanu musu sannan zuwan masallacin quba da yake yana nuni akan cewa abinda ke kusa da masallaci mai alhurma cikin misal laba da an yuta mashi waraki ba lahi a tahi gare shi tahiyar kafa ko kuma saman abun hawa abinda aka hana na hawan taguwa wannan abun a hauta guwa a tahi aka hana kenan kan mutun ya cakuda mun ga ai can baya cewa an hana ba a ziyartar wasu masallatai a nika garin bulaguro zuwa gare su sai wannan masallatai guda uku to ga masallacin quba bai ciki kan mu cakuda shi wannan ba bulaguro bane kusa yake da madina tahiyya ce yake a kafa da ko kuma abun hawa hasbu ma taysa haka daudi asharihi ya fada yace walam yuzkur fihi annahu kana yusalli fihi duhan bai ambaci ba cewa in yazo yana sallah wallaha a cikin shi wa kana huwa yusalli fihi yana sallah a cikin shi har sai ya huta waja a fi masjid quba yazo cikin sha'anin fifita masallacin quba salatun fihi ka umra sallah a cikin shi kamar umara ce ibn majah rawato shi da tirmizi daga hadisin usayd ibn zuhair al-ansari tirmizi yace a cikin baban akwai hadisi daga sahal ibn hunayd da hadisin usayd garibi ne la na arifu lahu shay'an yasihu ghayrahu bu musan wani da ya inganta ban da shi ba cewa sallah cikin shi kamar umara ce malamai sun yi sabani akan masallacin da usisa ala taqwa akan magana guda biyu masjidin usisa ala taqwa wanda qur'ani ya ambata ahaduha na farko malamai suka ce shine masallacin madina wannan shine ra'ayin ibnu umar da ibnu musayyib da malik cikin riwaya ashhab wata huskar suna da huskar shi abinda tirmizi ya huddu hujjar su daga abi sa'idun al-khudri cewa imtara rajulun min bani khudra wani mutum daga cikin bani khudra sun yi gardama sun yi jayayya da wani mutum daga cikin kabila amr ibn auf cikin masallacin da aka gina akan taqwa sai abu sa'idun al-khudri yace masallacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam gudan yace masallacin quba ne sai yace sai suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa masjidi haza wannan masallacin nawa ake ne fi zalika khairun kaseer cikin shi akwai alkhairi mai yawa an rawaito daga usama ibn zaid daga abdullah ibn abdurrahman daga abi sa'idin al-khudri irin wancan hadisin da ya gabata magana ta biyu wanda suka ce shine masallacin quba ita ce magana al-imam mujahid da urwa da qatada da bukhari cikin riwaya ibn tin da ibn abbas da dahaku da hasan cikin abinda ibn naqib ya rawaito yace allah madaukin sarki da yake cewa la masjidun usisa ala taqwa lalle tabbas wallahi masallacin da aka gina tubalin shi akan tsoron allah min awwal yawmin tun harkon wuni a haqu an taquma fi shi yi cancanta kai tsaye a cikin shi ma'aiki haza yattadi sabqa wannan yana nuni akan cewa abun ya riga ya kasance masallacin quba kuma shine asbak shi ya riga yace fihi rijalun yuhibuna an yataṭahharu cikin shi akwai mazaje da suke son sarki shine masallacin quba mutanen masallacin quba kamar da hadisi yahudo dai gashi nan al-imam ibn al-arabi yake cewa ya tabbata cewa anna nasan min al-munafiqina banu masjidan wasu mutane cikin munafikai sun gina masallaci sun kasance suna danganta shi zuwa ga Amr ibn Auf suka ce ya ma'aikin Allah mun gina wani masallaci saboda bukata saboda cikin dare in ana ruwan sama dan mu rika yin sallah a can su ko suna gudu ne su guji masallacin quba suka kai uzuri ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba su labarin cewa yana zawa yayin da yazo Annabi Allah madaukin sarki yace la taqum fihi abadan har abada kaka tsaya cikin wannan masallaci wannan sabanin masallacin quba saboda shi yancan da mana huci ne suka yi kuma suka kawo uzuri na ƙarya asarkin mashahuri ne kyarara daga jama'a da dama wanda suke masu dandazo mai yawa bukhari ya kulla babu cikin hijratun nabi sallallahu alaihi wasallam da fi bani amr ibn auf al masjid allazi usisa ala taqwa yace masallacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya asasa shi akan takawa kamar yadda zai zo a hadisi na 3906 al-Imam al-Bukhari babu zai yi akan wannan Suhaili yake cewa tana yiwa a ce dukkan su kowanne masallacin an asasa shi akan takawa dan dukkan san asasa akan takawa to amma inda magana take inda Allah yake cewa min awwal yawmin tun farkon wuni yana komawa zuwa ga farko dan saboda masallacin Quba an asasa shi ne kafin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam gairu annal yawm qad yuradu bil mudda sai dai al yawm kin ana nihin mudda da makamancin wanda sabani da dama da malamai suke kawowa akan wanda masallaci ne usu sa'ala taqwa mahallin shi shine wajen tafsirin Qur'ani sai babe na gaba babe na biyar ko babe na biyar babu fadlu ma bainal qabr wal minbar baban da ke bayanin farala tsakanin kabari da minbari kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam da minbarin shi yayin da ya ambata mana faralar sallah a cikin masallacin Madina to sai yake so ya bayyana mana ce annaba adbiqaul masjid afdalu min ba'a cewa to shi ma kanshi masallacin kullu babuka na bukhari fa da hikima ne da dukka da taharri yake yin su eh yayin da ya bayyana mana ababan da ya gabata cewa masallaci mai alhurma ga darajar shi to kuma sai yake so ya bayyana mana to kuma cikin masallaci mai alhurma ma wani gurin yahi wani guri ba duka darajar sa ta zama daya ba sai ya kulla mana wannan baban dan ya nuna mana cewa to kuma cikin masallacin ma gurin kabarin shi da minbarin shi yahi saboda kabarin juz'i ne daga cikin wani guri na masallacin hadisi na 1195 al-Imam al-Bukhari yace haddathana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Abdullah ibn Abi Bakr an Abbad ibn Tamim an Abdullah ibn Ziyad Zaid al-Mazini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baina bayti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin daki na da minbari na dausayi ne daga cikin dausayin aljanna hadisi na gaba yace haddathana musaddad an yahya ibn ubaydullah ibn umar haddathani qubay ibn abdurrahman an habs an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma baina bayti wa minbari tsakanin daki na da minbari na rawdatun min riyadil janna dausayi ne daga cikin dausayin aljanna yace wa minbari ala khawdi dausayi na kuma yana minbari na yana bisa kan tabkin al-kausara daidai yake da tabkin al-kausara wannan hadisan guda biyu su ne al-Imam al-Bukhari ya kawo Allah mashi rahama domin tabbatar da abun nan yace wa qama al-ijma'i yayi tsaye ala anna qabruhu akan cewa kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam afdalu biqa'ul ard kulliha shine mafificin dukkan wani guri na ban kasa daidai gurin inda aka binne Annabi alaihi salatu wasalam ittifaqin malamai ne ijma'i ne babu ko ɗaya da ya saba cewa shine mafificin guri a duniya gaba daya rauda kuma a cikin zancen larabci shine almakanul mutma'in min al-ard guri wanda yake nitsatsaye a cikin ƙasa fihi nabtu al-ushub wanda a cikin shi akwai ciyawa akwai hakukuwa diyawa daga cikin malamai sun dauke shi akan zahirin shi suka ce yunqal mawdi'un gurin da ainihin shi za a dauke shi akai aljanna kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa arsana al-ard na tabawwa min wa arsana al-ard Allah ya gadan mana ƙasa na tabawwa min al-jannati ya suna sha muna zama cikin aljanna duk inda muka ga dama fa dallata yayi nuni ala anna al-janna takunu min al-ard yawm al-qiyama al-janna cewa tana kasancewa daga ƙasar wannan ta duniya gobe kiyama wasu ka ce tana yiwa ya kasance aiki nagari ake nihi cikin wannan gurin saboda yana kai me shi zuwa ga aljanna kamar yadda yake cewa irta'u fi riyadil janna ku yi kiwo a cikin dausayin aljanna yana nihin zikiri da karatu yayin da ya kasance suna kai mutun zuwa ga aljanna sai aka kira shi da dausayin aljanna kenan wasu sun dauke shi akan zahiri cewa dausayi ne daga dausayin aljanna wannan gurin nashi za a dauke shi akai aljanna wasu kuma suna nihin daukan shi akan ma'ana al-Imam al-Khattabi yake cewa Allah mashi rahama ma'anal hadisi tawdilul madina ma'ana hadisin shine fifi ta madina balle ma gurin da ya kasance akwai baiti da minbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa duk wanda ya lazumci da'a zai kai shi zuwa ga dausayin aljanna wanda ya lazumci ibada a wajen minbari za a shayar da shi daga taukin al-kausara cikin aljanna Abu Umar yake cewa kamar suna nihin zaman shi da zaman mutane a gare shi suna karanta alqur'ani suna karanta addini da imani inda ake sabko wahayi to ya zama na dausayi ne mai girma yace tana bihi wanda ake dasa a ciki kuma ya raba shi zuwa ga aljanna kamar yake cewa aljannatu tahta zilali suyuf aljanna tana kalkashin inwa takubba yana nihin wannan aikin yana kai mutun zuwa ga aljanna kamar yadda ana cewa al-ummu babu min abwabil janna uwa kofa ce daga kohohin aljanna ai ba ana nihin ba ita ce koha ta hakika ta zahiri kamar yadda ana saboda ana nihin birrin ta biyayya gare ta yana kai mutun aljanna idan mutun ya bada farillar shi wannan kuma yace sanannen abu ne ana aiki da shi cikin yare na larabci ambaci abu da abin da lamarin shi yake komawa zuwa gare shi wal azharu abin da yake dai zahiri annal muradu bihi min barhu allazi kana yaqum bi fi dunya yi'iduhu Allahu bi ainihi wa yarfa'uhu abinda ake nihi minbarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama a nan duniya Allah zai maida shi da karan kanshi ya daukaka shi ya kasance shine tabkin al-kausara wannan magana haka al-qadi iyar yayi kaito daga cikin jiyawa cikin malama saboda duk wata magana ka'ida ta za a dauke ta akan hakikata ba akan majazi ba sai in ba da dalilin da ya hana a dauke ta akan majazi shi ko cikin a dauke ta akan hakika babu wani mustahil a ciki ba wani abin da za a ce bai yiwuwa ko kuma ya saba ma hankali ko ya saba kaza abin yana yiwuwa yace wal imanu bil khawdi inda jama'atu ulama'il muslimina wajibun wal iqraru bihi wajib imani da tabkin al-kausara imani da shi wajen malaman musulmai gabaki ɗaya wajibi ne kuma mutun yayi imani da shi wajibi ne amma wasu daga cikin ɗan bid'a daga cikin khawarij da mu'tazila basu gaskata shi ba haka nan basu gaskata ceto ba basu gaskata tabkin al-kausara ba basu gaskata dujal ba alhali ku hadisan tabkin al-kausara hadisai ne masu yawa jingim mu'tazila da khawarij basu yarda ba da tabkin al-kausara basu yarda ba da ceto duka sun kore wannan abubuwan gabaki ɗaya amma khawdu shine al-kausar wanda khafata hulqulu wa turbatuhu al-misk wanda kewayen shi gabban shi shine lu'ulu'i aka kewaye shi turbaya kasa shi kuma almiski ne cikin shi akwai aniya ko abun makwalhi makwalhi lidduha da ake kwalha wanda ba wanda san adadin sa sai Allah wanda ya sha daga cikin shi har abada bai yin ishruwa a cikin abin da Bukhari ya kawo akwai dalili kyarara akan abin da ya kullu tarjuma akan shi shine fadlu ma bainal qabr wal minbar farala ta tsakanin minbari da kabari wa tafsirul qabr bil bait da kuma fassara kabari da abin nan daki sai fasali babe na karshe al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babe na shidda alaikum salam in hakika yan saboda an dauke shi akan hakika wanda suka dauka al-imam al-qadi yayi nunin ba abin da ya hana a dauke shi akan hakika ba za a dauki abu akan majazi ba sai in an yi hakika ta ki tabbatuwa da ake kaiwa zuwa ga majazi babu ya babe na shi yake cewa babu masjid baitul maqdis baban dake bayanin baitul maqdis yana nihin falarashi hadisi na 1107 al-imam yake cewa haddathana abul walid haddathana shu'ba ana abdul malik sami'tu qaz'a maula ziyar naji qaz'a maula ziyar qala yake cewa naji abasa idin al-qudri yana cewa yuhaddis bi 40 an annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin wasu abubuwa hudu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ajabatni wa anqatni wannan abubuwan sun burge ni sun kayatar da ni yace la tusafiru al-mar'atu yawmayn macca kada tayi bulaguran wuni biyu illa wa ma'aha zawjuha sai tare da ita da mijinta aw zu muharramin ko wani muharrami wala sawma yawmayn ko fi yawmayn ko kuma azumi cikin wuni biyu an haramta al-fitr wal adha sallah azumi da sallar layya wala salatu ba'da salatayn ko kuma sallah bayan sallah guda biyu ba za a yi ba ba'da subha ta tado shams bayan sallah asuba sai rana ta huto wa ba'da al-asr hatta taghrib haka nan bayan al-asr sai rana ta fada yace wala tushaddu ruhal illa ila salatu masaji ba za a daure da sirdi ba a yi bulaguro sai zuwa ga masallatai guda uku masjidul haram da masjidul aqsa yace wa masjidi da masallaci na ina wannan kaga kyarara yayi nuni zuwa ga farala ta baitul maqdis shine masjidul aqsa shine masjidul aqsa wanda suratul isra'i ta yi bayani ne saboda yana da nisa kenan wannan ana nihin shi karan kanshi masjidul aqsa ana bulaguro kuma kalkashin cewa yana cikin masallatai guda uku da ake iya yin bulaguro saboda su a nika gari ayi bulaguro wannan farala ce zahira kyarara a hili sai wannan shine karshen babu kitab gaba ɗaya kitab kin bai da yawa mun kare kitab guda yau zama guda al-imam al-hafiz ibn hajar yayin ma talkhisin abin da ya kumsa yake cewa istamarat abwabu tadawu imam ahmin al-ahadith al-marfu'a ala 34 hadisan hadisan tadawu'i da abin da ke tare da su ma'ana baban tahajjudi can da ya gabata da wannan baban da yazo ya kumshi hadisi 34 hadisai wanda suke marfu'ai zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai 34 ne mu'allaq daga cikin su hadisi 10 ne mu'allaq sauran duka da sanadin sa aka kawo su wanda aka maimaita ga abin da ya gabata da abin da zai zo nan gaba sune hadisi guda 22 wal khalis 12 hadisin tsantsa wanda anan kadai ake samun shi hadisi 12 wanda a wannan kitab in kadai ake samun su a Bukhari ba inda za a same su Muslim ya dace da Bukhari wajen huddo hadisan nan gaba ɗaya banda hadisin Ibn Umar cikin sallar wallaha da hadisin Abdullah ibn Mughaffal cikin raka'a guda 2 kafin magariba da hadisin Uqbah ibn Amir kuma cikin wannan kitab in akwai asar maganganu na sahabbai da tabi'ai daga sahabbai da wanda suka biyo bayan su guda 11 daidai guda 6 an ambace su a babu bukan da suka gabata asar na dan Umar daga baban shi da Abu Bakar da ya bar cikin sallar wallaha da asar na Abi Tamim cikin raka'a guda 2 da asar na Mahmud ibn Rabi daga Abu Ayyuba dukkan su mausulai ne suna da sanadin su sauran ne aka kawo mu'allaqai wannan shine raskwana abin da ya gabata cikin baban malamai Allah musu rahama sun yi istiqra'i tun ayi sahihul bukhari ba ayi masanin shi ba maharbacin shi ba kamar Hafiz ibn Hajar shi yasa ya cancanci sunan Hafiz din duka wannan abubuwan kaka yi tunanin irin namu ne ko yanzu kai kalle ka kadan dau lokaci ka kirgo wannan abubuwan wannan a har da shi yake baka magana a cikin har da shi yake baka magana hadisin su sai kutubu sita su bukhari su muslim su wannan karamar harka ce wayen su har da ci kutubu sita zu a wayen su kamar kul huwallahu ba wani wajibi ne wanda muhaddisu bai ma dauke shi a aiki ba ba a samu wanda yamma bukhari hidima ka al-imam al-hafiz ibn abdul ibn wannan ibn hajar ba Allah mashi rahama ibn al-mulakin malamin shi ne mai abun nan arja wannan da muke karanta amma Allah mashi rahama bai yi ba kamar yadda dalibin nashi yayi shine al-imam al-hafiz ibn hajar ya zan karanta wannan al-ibar mun satin can wajen bi ba mu karanta shi ya nan da muka hada manga wasu abubuwa da suka faru wajen rasuwar magabata al-muhtadirin wasu wanda suka gabata wannan asali ma daga baya na ga akwai littahi da yana kumshe da ayin nafsin wannan abubuwan da muka kawo ba su ba irin su ibn abid dunya yana da littahi guda akai shine al-muhtadirin wasu abubuwan da suka faru ga magabata na alheri ko kuma na sharri wajen hutar rai wanda yake nuna aikin kai yake biye da kai kyakkyawar cikawa ko akasinta ko akasinta abinda ka gudanar da rayuwarka akai shine zai bi ka Allah bai zalunta ba shine zai bi ka ka kare rayuwarka akan neman kuɗi da neman duniya kawo ita ka ba gaba to ka je ƙarshe haka nan ta kasance babban dalili akan wannan an kai wajen wani ban Allah an je ana mishi kul la ilaha illallah tare ta zo yana 3, 4, 5, 6 ya ka tambaya dan canji ne ya kare rayuwar shi kawa akan canji kaga abinda ka kare rayuwarka tattahi akai wallahi mutun yayi kokarin ya kasance mai son karatu mai son addini mai son ilimi mai son magabata rayuwarka sai ta kasance tare da su kuma haka je wajen ihtidar ya kasance shine a ranka abinda ka rayu akan shi zakka mutu abinda ka rayu akan shi Allah zai maka muwafaka bai zalumtaka ka kare rayuka gaba ɗaya akan wani abu na alkhairi kuma a ƙarshe ya maka shine malamai suka ce wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta iza kana bainahu wa bainaha illa zira' hadisin wannan suka ce wannan cewa kadan ne nadir ne jiddan a ce wanda ya kare rayuwa a aikin alkhairi a ƙarshe kuma ya kasance yayi mummuna cikawa wannan nadir ne kawai dan Allah ya nuna shi ke da iko akan komai amma wancan akasin shi yayi yawa shi yasa aka wade shi da farko wanda zai aikin ambanza sai a ƙarshe ya shiryu to wannan wani ya kasance ya taho yana ta ana karanta mishi wajen hutar rai kul la ilaha illallah yana kawo wani baitin shi na wake na hammamu minjab gidan wanka na minjab gidan wanka na minjab tarihin shi da kissa shi yana ga mun taba kawo shi to wannan kaga abin da ya kare a nan gurin asababin ya surbice haukace ya ce amma shi ya jayo ma kanshi ya ga wata yarinya kyakkyawa tana neman gidan wanka na minjabu shi kuma ya ce mata ai gashi nan gurin ta burge shi ya ce mata wannan gidan ai shine gidan wannan shine ya gwada mata gidan shi tana shiga kawai sai ya rihi ya je zamna da ita kwatamta mata lalata yake so ya ita dake tahi shi hikima tahi shi wayo tace masha Allah ai ku da ma ni abin da nake nema kenan to he dai irin wani wannan kamar wannan jin dadi kamar wannan za a yi shi ai ya kamata a samu wani ɗan kayan makulashe kayan sawa baki so ne kaza yace mata eh lalle haka ku tsaya to in je in sayo ya hote ta yana zuwa da ta hi da yazo ta tahiya ta tarabu da sakare tunda kaga dubarar da tai bata nuna mishi ba kiyawa da rishin bada hadin kai kenan kaga da ta ka mishi shawara aje a so wani abu ya ce ba to bari in rihe gidanka aje ta huta tunda ta nuna yarda to yana tahowa ta kai cin wannan abun haukace yana tawaken wannan gidan wankan hammama min jab to har mutuwa shi wannan baitin nata da shi ya cika da shi ya mutu Allah kiyaye na 17 da na kanan Abu Ghassan na hadi yake cewa naji Sufyan ibn Uwayna wa anahu ala hadisi aku dan uwan shi tai maka mishi kan ilimin hadisi yace khalafa Sufyan Allah ya da ujambahu alal adha tariq Allah wannan ko mun karanta shi an yi shi wannan sai na 18 dai daga Abdul Wahid ibn Zaid yake cewa cikin bani Isra'ila akwai wani mai bauta lam yakun illa jubbatu sun bayyana komai sai tsohuwar rigar shi ta gashi wa qirbatin yasaifi halma linnas da kuma wata salakashi wanda yake shayar da mutane ruwa falamma hadarahu almaut inda mutuwa ta zo mishi yace ma mutanen shi inni lam udi min dunya shay'an illa jubbati wa hadhihi alqirba yace ni ban bar ba komai a cikin duniyan nan sai wannan tsohuwar rigar tawa da wannan salakar tawa ma udi ku amla hayo mal qiyama ban ni iya daukan su gobe qiyama idan na mutu ku binne ni ku beka su zuwa ga sarki wani ya dauke su shi ya tahi lahira da su yayin da wannan na bashi ma'ana duk abin da ka riga da ranka kai sarka ya huta cewa ayi maka hisabi akan shi halakin shi ce fa amma yaga a tsaira shi gaban Allah ina ka samu sarkan nan ina ka samu wannan tsohuwar rigar da kake sayi yaga ba zai iya daukan hisabin ta ba yana mutuwa kan abin ne shi ya ba ma sarki ita sarki shi ya saba da kwasar lodi yace da ya mutu sai aka dauke ta aka ba ma sarki labari da abin da bawan Allah nan ya faɗa sai sarki yace hazal abidu ajiza wannan mai bautar da kare rayuwar shi akan bautar Allah bai iya daukan wannan salaka ba da wannan tsohuwar riga ni zan dauke ta da duniyar nan da muka kwasa sai ya dauki wannan tsohuwar riga ya sa ta ya dauki wannan salaka ya tube mulkin shi shima ya hotai je yake baruwan jama'a yake ba su ruwa ruwa fa irin na rijiya a sa a hannu ka duk wanda ya taho dan neman lada dan annabi ya ce babu aiki na kusanci ga Allah kamar kyautar ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yake nuna faral bada ruwa to sarkin nan a rayuwar wannan bawan Allah ya dawo azai ya tube sarauta ya tube mulkin shi ma ya sa tsohuwar rigar nan ya je yake baruwan mutane yake ba su ruwa me yasa rayuwar wannan bawan Allah ta zame mishi wa'azi na 19 Abu Ja'far yake cewa kana abi Ali ibn al-Husayn babana Ali ibn al-Husayn ya kasance yusalli fil layli wal fil yawm wal layla alf raka'a ya kasance yana sallah a cikin dare da wuni raka'a dubu yayin da mutuwa ta zo mishi yayi kuka nace ya babana me yake sa ka kuka yace ban taba ganin wani wanda ya nemi lahira kamar yadda kake nema ma aqulu hadha annaka ayu badan kana babana nake fadin haka ba tabbas ne haka ne yace ya kai dana idan kiyama ta zo gobe kiyama babu wani mala'ika makusanci da zai saura ko wani annabi da aka aiko sai ya kasance fihil mashi'a yadda Allah ya ga dama zai yi da shi in ya ga dama ya mishi gafara in ya ga dama ya mishi azaba lahira tashi ce shi ya ga dama abin da yake ba da ibada ta ba nake dogaran cewa ai ina mai yawan ibada da yawan ibada ya ga dama da ni da aljanna da bayin da komai mulkin shi ne ya ga dama kauce ya ga dama wutar zai sani shine yake sani kuka ba dan karancin aiki ba Allah madaukin sarki ya taimake mu